duk zanen hadisi wanda suke ba masu saurin fahimta ba, ba za a yi saurin fahimtar mai anan farkon wanda ya littafi a cikin garibul hadisi ko garibul alfazul hadisi akwai sabani, wasu suka ce Ma'amar ibn al-Musanna ne shine Abu Ubaida wanda an samu sabani da yawa a game da yaushe wafati, akwai masu cewa ya wafati 210, akwai masu cewa 211, akwai masu cewa da 12, akwai da 15, akwai da 21. An gamu dai akan cewa shi san da ya wafati ya doshi shekara 100 ya dade a duniya. To wasu kuma suka ce a farko wanda ya littafi a wannan ilimin shine Narrubun Shumayyilin, malami babba wanda ya wafati shi 204 yana wajen shekara 80 a duniya. Zanda tuka biyu ne aka samu akan wannan, wanne ne farkon? An san dai duk lokacin su daya sun hada zamani, to kuma kowannen su a ciki yayi littafi a wannan ilimin. To amma sai aka samu sabani, to waye ya fara sayin yi? A wasu malaman sun bi wa'annan, daga baya aka samu wa'ansu wanda suka bi wa'annan. Amma a yau fa, in ji Jalaluddin Suyuti, ba littafi na Garibul Alfazul Hadis da ya kai kamar Nihaya ta Ibn al-Asir. Ibn al-Asir da ya zo daga baya ya yi littafin da yake ya haɗa duk waɗanda suka gabata, wanda shi Ibn al-Asir wato Abu Sa'adat Mubarak, sunansa na gaskiya Mubaraku Mubarak, ya yi wafati hijira ta 606. Yan uwa ne guda uku wanda kowanne a cikinsu ana kiransa Ibn al-Asir. Akwai shi wannan wanda yake malamin hadisi ne babba, shi yayi Jami'ul Usuli, wanda tajul Jami'ul Usul din nan kamar daga ciki aka rairaye. Tajul Jami'ul Usul kamar daga wannan Jami'ul Usul din na shi wato Abu Sa'adat aka rairaye. Akwai kuma dan uwansa malamin tarihi babba wanda ya kamil fi tarihi, ya kuma Usudul Gaba fi ma'rifatis sahaba, ya wasu littattafan da yawa na tarihi, wanda shi dan uwan nasa kaninsa ya fi karkata ga tarihi. Akwai karamin su kuma wanda shi ya fi karkata ga balaga, shi ne Al-Masalus Sa'id. To su uku ne, wato shi wannan shi ne babban nasu. Wala galla hasu hakika na rairayo Nihaya ta Ibn al-Asiri tare da dade-dade tu'ad da za a lissafa, na yi kare-kare in ji Sirayar Jalaluddin Suyuti a ciki. Ya kamata ka kula da wannan ilimin, kada ka kusa masa da zato. Ba daidai ba ne ka ce za ka fassara wata kalma da ta zo a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama alhali ba ka tabbatar da ma'anarta ba. Yau ko in ka fassara ka wa manzon Allah ƙarya, shi yasa a kiyayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya. Ba daidai ba ne ka ce za ka race da wanda ba malamai ba ne a wannan ilimin, lallai ne ya zamo waɗanda suke masana za ka dogara da su, kamar yadda a komai ma innama yakunu rujuu fi kulli ilmin ila ahlihi, a kowane ilimi ana komawa ma abotansa ne. Ke yi abinda za a fassara hadisi da shi ne abinda yake ya zo ta wata hanya, ko ya zo ta wani sahabin, ko mai ruwaya gar haka suka haka yi. To daman ashi ba yana kawo misalan ba, amma in kana so misalan da yawa ka koma ga hidaya, ita ta fi kowanne kawo misalan, kamar kuma Misbahun Rawi shi ma ya kawo wasu misalan yawa, amma ita hidaya ta fi kawowa don ta kawo wajen misali 50 na irin wannan, kamar irin su Bazuhun su Duhu bin Duhani Fussira, an fassara shi da Duhanu, wa hayru ma fassartahu bil walidi ka Duhi bin Duhani libni Sa'idi.